بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 26 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 25 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 116 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul maadi fi hadi khairul ibad wallafar al imam al muhaddis al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Az-Zura'i Ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim Al-Jawziya Sheikhul Islam Al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa Litafin Zadul Ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama litafi ne na komai da ruwanka dangane da ainihin wato dukkanin abubuwan da ke da alaka da tafarki da tsari da yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga al-imamu ibnu qayyim al-jawziya saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin al-halin yana halin tafiya a inda ya tafi aikin haji a kasar makka daga garin suna dimashq sham Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi zamu dan koma baya kadan daga inda zamu tashi maimakon inda yake cewa wa tariqu salif zamu koma daga inda yake wa amma hadithuhu al-akhar alladhi rawahu ibn majah kar mu manta yana mana bayani ne akan tantance mas'aloli ta hakikin masail dangane da wani irin aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yi dibi da cewa an samu riwayoyi da suka zo da maganganu waɗanda a zahirin su kamar suna karo da juna shine yake kokarin tawfiki datar da waɗannan maganganu da junan su da tabbatar da abin da yake mutawatir a tarihance cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi aikin haji ne na kiran duk da yake ya baiwa sahabbai umarni su canza nasu aikin hajjin zuwa tamattu'i matukar mutum bai samu kanshi a cikin irin kuncin da shi annabi alaihi salatu ya samu kanshi ba shine wato koro hadaya daga wajen ainihin wato harami malam yace wa amma hadithul akhar alladhi rawahu ibn majah dayan hadisin kuwa nashi wato hadisin da aka ruwaito daga Jabiru wanda Ibn Majah ya fitar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afrada bil hajj afrada al hajja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi ifradin aikin haji falahu thalathu turuq yace wannan hadisi yana da hanyoyi guda uku ajwaduha hanya mafi kyau daga cikin hanyoyin ita ce tariqud darawardi an Ja'far ibn Muhammad an abi hanya ainihin ad-darawardi daga Ja'far dan Muhammad dan ba daga baban shi Muhammad kenan wannan suna ko nasba haka ake karanta ta darawardi zai madalun dara'un fatha sannan da madda ta ainihin tabi'i dara wardi wani mai riwaya ne da ake ce mishi Abdul Aziz ibn Ubayd ibn Muhammad ibn Ubayd Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd Abu Muhammad ad-dara wardi malaman tarihi suka bada labari cewa dara wardi din nisba ce zuwa ga dara bajarda dara bajarda sunan wani gari ne a kasashen Farisa wanda yake a cikin kasashen Farisa da yanzu suke fadawa cikin gabashin Asiya cikin kasar Khurasan a wancan lokacin to sai abun yayi ma Larabawa nauyi a bakin su sai suka mai da shi kawai darawardi sai suna cewa darawardi maimakon dara bajardi ina fata mun gane kamar yadda wannan yana daga cikin ainihin wato natural phenomenons wato al khasais at-tabi'iyya nahar sunna dabi'u wadanda haka Allah ya halicci yarurruka da su shine duk wani yare duk wani halshe na wata al'umma idan yaji wata sabuwar kalma ta mishi nauyi to a dabi'ance masu wannan yaren za su sauƙaƙa wa kansu ita ko dai ta hanyar canza wasu harufan kamar yadda ya faru anan daga masu nauyi a baka zuwa ga masu sauƙi ko ta hanyar abinda ake yi na clipping rage tsayin kalma a rage tsawanta a maida ita gajera kamar yadda ake cewa tal'udu a Kano tal'udu sunan anguwa ne a Kano amma daga sunan wani kamfani ne na tal'ud wanda su ne suka yi aikin wato tsaga titi na wannan anguwa haka anan zariya misali in kaji an ce kila kwata a muciya kila kwata asali daga ingilishi ne clerk quarters gidaje rukunin gidajen kananan ma'aikata to kawai da bahaushen zariya ga ba zai faɗan wannan bayan mai nauyi ko sai ce kila kwata haka contresha shin wa can sabon gari ne ko contresha suna wani kamfani ne shi ba can baya din nan bayan hayin ojo to wannan dabi'a ce ta yarurruka jama'a akwai kalmomi da dama a larabci da aka yi musu haka akwai kalmomi da dama a ingilishi aka yi musu haka musamman ingilishin america rage tsawonsu da sauransu to wannan kuma sai bayi zuwa ga tabbatar da cewa wannan malamin da yake da muke magana akan shi ya da riwaya cikin sahih muslim da al-kutubul arba'a sannan kuma har ila yau al-imamu al-bukhari ya fitar da riwaya sa maqrunan bi ghairi wannan zai bayu zuwa ga abinda malaman hadisi suke fada kullun cewa kada kai gaggawar yanke hukunci game da suna ko laƙabi da ka ji na wani malami ka ce ga ma'anarsa ba tare da ka bincika me ma'anarsa ba so da dama laƙubban ba sa bayuwa ga abinda yake shine zahirinsu so da dama kamar yadda yake a rayuwar da muke a yanzu dinnan humaydun al-tawil da ake cewa ba dogo bane gajere ne khalidun al-hazza khalidu al-hazza khalidu kamar kace shoemaker ba shoemaker bane yana makwabtaka da wani mai aikin gyaran takalmi ne ina fata mun gane wannan akwai wasu malamai guda biyu a cikin kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin littafin tahzibut tahzib cewa ana ce musu an-nahwi kuma ba malaman nahwu bane ba su da alaka da nahwu kwata kwata akwai shayban ibn abdurrahman shayban ibn abdurrahman an-nahwi na ɗayan su kenan sannan akwai Yazid ibn Abi Sa'id an-Nahwi shi Shaybanu yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita shi kuma Yazid yana da riwaya a cikin kutubul arba'a me yasa ake ce musu an-Nahwi wanda da kaji zaka fara tunanin malaman Nahwi ne ko a sunan wani kakansu ne mai suna Nahwu ibn Shams al-Azdi Nahwu ibn Shams al-Azdi sai ana danganta su zuwa gare shi kaga wannan da zaran kaji babu mamaki dan kai tunanin cewa eh da gaske ne malamin nahwu ne amma da ka dan yi bincike ba me zurfi zaka gane cewa ba malamin nahwu bane haka Abu Mas'ud al-Badri a cikin sahabbai ko wanda sunan shi Ubaydullah ibn Amr al-Ansari Abu Mas'ud al-Badri bai daga cikin ashabu Badar amma da zaran an faɗa me za a fara tunani cewa ya je Badar to shi bayan an yaƙi Badar din ne ma da shekaru bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai je kusan anguwa inda aka yi Badar din sai ya gida sai zama bayan lokaci kuma sai ana ce mishi al-Badri yanzu shi nisba ila mukufihi aw maqamihi inda Badri laysa nisba ila shuhudihi li ghazwati Badar ina fata muna ganewa jama'a to ko anan Hausa akwai wannan a local rayuwar mu akwai wani mutumin da ya rayu a garin nan ya rasu ana ce mishi Alhaji Salaringin Allah ya gafarta mishi da ka ji haka me zaka ce mutumin ringin ne a jihar Jigawa to ba haka bane ba haka bane abin da ya faru shine malamin makaranta ne ta boko a ringin daga Kano aka kai shi karantawa a makarantar boko a ringin yana nan yana karantawa a makarantar boko sai kuma aka bude wata sabon makaranta a wani ƙauye can daban sai aka ɗauka aka je aka bashi headmaster mutanen wannan ƙauyen sai zama kullun yana zuwa ne daga ringin yana komawa sai suna ce mishi malam na ringin to kuma har ya baro garin ringin ya baro wannan aiki ya dawo zariya sai suna ya bishi yanzu duka sunan zuriyar shi kenan wana wana su na ringin wana wana su na ringin wanda har su wasu ba su san wannan tarihin ba ni da kaina na je har ringin da bincike wannan tarihin wallahi na tambayi wani dattijo a garin sai yake ga mu wannan tarihi wata rana a ringin ta jihar Jigawa nayi ta mamaki to irin wannan yana nan da yawa zaka ji Alhaji wane wane sai ka ji an ce dan Bakaru ko dan Zaria sai zama ba mutumin Zaria bane akwai wanda na sani irin haka shi kuma suna ne akai mishi na wani abokin babansa mazaunin Kano zaka sai mutanen su kuma suna ce mishi dan Bakaru wato da ga wancan Bakana wanda in kaji sai ka dauka Bakano ne shi a mai sunan wani Bakano ne ina fata muna ganewa da haka duk wasu alƙabu da wasu abin nan nisba na garuruwa da makamantansu kar kai gaggawar cewa kaza ne har sai an bincika shine kawai abin da yake fara kuma malaman hadisi sun gama wannan aikin sun yi rubuce-rubuce da dama a cikin haka akwai rubuce-rubucen da aka yi waɗanda suke za su taimaka wa ɗalibi don gane ire-iren waɗannan alal misali game da ansab akwai al-imamu sama'ani yana da kitabul ansab akwai tahzib dinsa al-lubab fi tahzibil ansab na ibn al-athir akwai kuma tahzibun sa na suyuti kenan lubbu lubabi ansab kenan na suyuti akwai game da alqab na ibn hajr nuzhatul alqab nuzhatul albab fil alqab ta ibn hajr akwai al-imam an-nawawi ya yi littafin tahdhibul asma'i wal lughat sannan zaka iya samun kuma maganganu dai daiwa a cikin littafin tarajimu musamman ibn hajr a cikin tahdhibut tahdhib yana bada muhimmanci wajen fadan ire-iren waɗannan abubuwa haka littafi irin na al-imam al-khatib al-baghdadi shine tarihu baghdad da makamantansu a takaice dai babu bai da amfani gaggawa din sai abu a hankali har a gane wannan mutumi ad-darawardi mutumin kasar Asfahan ne amma ya zo na kasar Madina to shine yake riwaya daga Ja'faru dan Muhammad ɗaya daga cikin ahlul baiti sai yace hadha yaqinan mukhtasarun min hadithihi at-tawil fi hajjatil wada wannan zancen babu shakka akan cewa wannan riwayar to an takaita ta ne daga dogon hadisin Jabiru na aikin hajjin bankwana wa marwiyun bil ma'ana kuma anan an yi riwaya sane da ma'ana wan nasu khalafu ad-darawardi fi zalika mutane sun yi sabani sun sabawa ad-darawardi a cikin wannan riwaya wa qalu suka ce ahalla bil hajji wa ahalla bit tauhidi ahalla bil hajji daban da ahalla afrada al hajja ahalla bil hajj ya furta shine fadin labbaika allahumma kaza 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 shine ma'anan ahalla bil hajj wancan kuma afrada bil hajj afrada al hajja yayi aikin hajji ifradi to tayu wannan shine asali abinda yake lafazin da aka ruwaito sai wani yayi riwaya sadda ma'ana sai ya canza shi wa ahalla bit tauhid ma'ana yayi ainihin ya daga murya da dayanta Allah at-tauhid dayanta Allah shi kuma ta sai dauka at-tauhid dayanta aikin hajji domin a cikin labbaika allahumma labbaika la sharika laka shine tauhidi din dayanta Allah shi kuma sai dauka at-tauhid dayanta aikin hajji kuma mun gane shine riwaya bil ma'ana ta zo wa at-tariqu ath-thani hanya ta biyu fiha mutarrif ibn mus'ab akwai mutarrif dan mus'ab an abdul aziz ibn abi hazim an ja'far wa mutarrif wannan da aka fada ibn mus'ab qala ibn hazim yace huwa majhulun wannan magata ibn hazim malam yace qultu laysa huwa bi majhul ibn hazim ya fadi wannan magana ne a cikin littafin shi hajjatul wada' wanda yayi ainihin mun yi ishara akan shi a baya yace majhuli ne saboda bai fahince shi ba bai gane shi ba haka wannan ita ce dabi'a ibn hazm a dukkanin littafin shi da zaran bai gane mai riwaya ba baya takaituwa akan cewa la a arifuhu wanda wannan shine abin da ya kamata ya fadi amma kawai sai ya tafi ya ce majhuli dan cewa majhuli ne yanzu ya hukunta cewa duk duniyar ilimi bata san shi ba kenan amma da kamata yayi a inda kai baka san abu ba sai ka ce ni ban sani ba amma an ka ce babu yanzu kana wakiltan sauran ainihin duniyar ilimi kenan sai ibnu qayyim al-jawziya yace laysa bi majhulin walakinahu sai dai shi ibnu ukhti malik dan kanwar maliku wato dan uwa ne ga ainihin wato da ne ga yar uwar Maliku. Rawa anhu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari yana da riwaya daga Mutarrif wa Bishr ibn Musa, da shi da Bishr dan Musa wa jama'a da wasu malaman. Qala Abu Hatim, al-Imam Abu Hatim al-Razi yace saduqun muttarib al-hadith, yace Mutarrif mutum ne mai gaskiya amma akwai ittirabi a cikin hadisan shi. Huwa ahabbu ilayya min Isma'il ibn Abi Uwais, min Isma'il ibn Abi Uwais, amma na fi son shi fiye da Isma'il dan Abu Uwais, wanda shi ma da ne ga yar uwar Maliku din kuma malamin Imam al-Bukhari ha ila yau. Wa qala ibn Adi ya'ti bi manakira, ibn Adi al-Jurzani a cikin al-Kamil yace Mutarrif yana tahowa da maganganu wanda suke ababan kyama. Sai malam Ibn Hazm yace wa ka anna aba Muhammad ibn Hazm ra'a fi nuskhati Mutarrif ibn Mus'ab fajahalahu, ko fajahilahu. Tayu abinda ya faru da Ibn Hazm shine yaga a cikin kofin da ya samu an ce Mutarrif ibn Mus'ab fajahilahu, sai ya zama bai san shi ba, ko kuma fajahalahu sai ya ce majhuli ne, duka ba ya fassara wurin da haka. Wa inna ma huwa Mutarrif ibn Mutarrif Abu Mus'ab, yadda abun yake Mutarrif Abu Mus'ab ba Mutarrif ibn Mus'ab ba, wancan suna Mutarrif ibn Mus'ab an samu matsala ta tashifi a kansa ne, ya kamata ya zama Mutarrif Abu Mus'ab. Wa huwa Mutarrif ibn Abdullah ibn Mutarrif ibn Sulaiman ibn Yasar al-Yasari kenan, wani jikan Sulaiman dan Yasar, Mutarrif dan Abdullah dan Mutarrif dan Sulaiman dan Yasar, ɗaya daga cikin bararrun bayi ne, mawali ne na Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan Mutarrif kamar yadda ka ganshi da wannan sunan haka daidai, yana da riwaya a cikin Sahih Bukhari da Jami'ut Tirmidhi da sunan ta al-Imam Ibn Majah al-Qazwini. Ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 220, ina fata mun gane malamin Imam al-Bukhari. Wa mimman ghalita fi hadha aidan, daga cikin wanda suka samu kansu a irin wannan kuskuren, Muhammad ibn Uthman al-Zahabi, al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Uthman ibn Qamayaz al-Zahabi, al-Imam al-Zahabi sahib al-musannafat, shaykh al-mu'arrikhina, Allah ya gafarta mishi, fi kitabihi ad-du'afa, al-littafin shi mai suna ad-du'afa shine al-mughni fi ad-du'afa, faqala yace Mutarrif ibn Mus'ab al-Madini an ibn Abi Dhi'ib munkar al-hadith, haka al-Imam al-Zahabi ya fada a cikin littafin al-mughni fi ad-du'afa. والراوي عن ابن ابي ذئب والدراوردي ومالك هو مطرف ابو مصعب المدني يتي abinda ya faru indai wannan ne dake da riwaya daga darawardi da kuma ainihin ibnu abi ذئب da maliku to sunan shi mutarrif abu mus'ab al-madini wa laysa bimunkar al-hadith mu ba munkarin hadisi bane shi wa inna ma gharrahu qaul ibn adiy ya'ti bi manakira abinda ya ja Imam al-Zahabi yayin wannan magana shine batun da Ibn Adi ya fada a cikin al-Kamil fi du'afa'ir rijal cewa ya ati bi manakira, shine shi ma Zahabi yace ya fadi magana irin wannan. Summa saqalahu minha Ibn Adi jumla, sannan Ibn Adi ya kawo misalai na manakiru din, walakin hiya min riwayati Ahmad ibn Daud ibn Salih anhu, amma duk waɗannan manakiru din riwayan Ahmad ibn Dawud ibn Salih ne, wanda shi ko wannan Ahmad ibn Dawud ibn Salih kazzabahu Ad-Darqutni, al-Imam Abu al-Husayn Ad-Darqutni ya ce makaryaci ne, wal bala'u fiha minhu, bala'in da ya faru na wannan riwaya daga shi ne ba daga Mutarrif Abu Mus'ab. Wato yadda abun ya faru jama'a shine al-Imam Ibn Adiy al-Jurjani shine mai littafi al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, babban littafi ne a cikin mujalladi 5, yana kawo mutane waɗanda suke masu rauni, raunin tabbatacce, ko masu rauni wanda ake shakkar rauni game da su, ko waɗanda aka yaba musu fenti na rauni alhalin ba su da shi, sai ya kawo yana sabari yana tantance meye magana game da su yana yawaita kawo hadisan mutanen dan ya tantance daga hadisan ta hanyar muqarana da hadisan siqatu dan tabbatar da wadannan iri ne su kuma yakan yi hukunci na ijtihadin da ya tike gare shi ibn adiy al-jurjani babban malami ne Allah ya gafarta mai to bayan shudewa ibn adiy da tsawon zamani sai aka zo zamanin al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi yayi littafi mai suna al-mughni fi ad-du'afa wanda a ciki yake fada muqaddimar sa yana fatan littafin ya gamsar ya wadatar daga sauran dukkanin kutub da aka yi akan du'afa kaman shi al-kamil din kaman littafin ad-du'afa na ibn adiy na shi ibn adiy kaman ad-du'afa wal matrukin na ibn al-jawzi kaman ainihin ad-du'afa na al-imam an-nasa'i da ad-du'afa na al-imam al-bukhari da ainihin wato ad-du'afa na ibna na ainihin al-uqayli haka da ainihin ad-du'afa na ainihin wato abin nan al-imam as-saji da makamantansu waɗannan duka malamai waɗanda suke da kutub da suke kira da suna da tafai na ad-du'afa to ibna al-imam az-zahabi ya saka tafan a cikin nashi sannan kuma ya ƙara da wasu fawaid da ya samu a wurare daban-daban ya takaita littafin kuma kwarai ba tare da kawo dogayen maganganu yadda su suke ba har yake cewa inda ya yi wannan ainihin wato tsawaitawan littafin zai zama iddatu mujalladatin zai zama mujalladai da yawa littafin kamar wani karamin kamus ne na du'afa to a cikin littafin yana ciro maganganu daga malaman da suka gabace shi irin su ibnu adiyyin din irin su uqayli irin su ainihin ibnu hibban a cikin al-majruhin irin al-imam al-bukhari a cikin ad-du'afa din shi al-imam an-nasa'i a cikin nashi ad-du'afa din daraqutni shi ma yana da ad-du'afa da sauran littafai su'alat na abu dauda littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abinnan ibnu abi hatim ar-razi da makamantansu to sai ya zama a wannan wurin ya dauko da kuskure yadda ibn adiyyin din ya gudana da kuskuren wannan kamar yadda yake cikin hikimar Allah Allah bai tsare malamai daga kuskure ba yana daga cikin jarabawa da Allah ya yi wa al'umma da kuma tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah shine baya kuskure saboda Allah ne yake masa wahayi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha idan ma kuskure ya faru gare shi to yakan faru ne akan abin da ya ijtihadin sa sannan kuma Allah baya wanzar da shi akan kuskuren Allah yana gyara masa karanta littafin ash-shifa amma duk wani malami da ya wannanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai girman sa to zaka same shi da wasu kurakure kamar da shi da kanshi zahabi a muqaddimar wannan littafin na muguni yake addu'a cewa Allah ka sa na dace da daidai kurakuren da zan yi kuma na wajen maganganuna ya Allah ka gafarta mini to Allah sai ya jarabci al'umma da irin wannan jarabawa ta fuskar cewa al'umma ba ta haduwa akan kuskure la tasami ummati ala dalala da haka idan wani malami ya kuskure sai Allah ya bayyana kuskuren ga wani ko wasu sai su gyara sannan jarabawa ta fuskar cewa za a samu malami ya kai malami wanda za a iya cewa ma inda malanta tana sa a wuce kuskure to da ya kamata ya wuce kuskure malami irin Imam al-Bukhari malami irin Ibn Hajar malami irin Zahabi malami irin Ibn Taymiyyah irin Ibn al-Qayyim irin al-Allamatu al-Albani irin Muhammad ibn Ali al-Shawkani irin al-Imam at-Tabari ire-iren su irin Malik ibn Anas duk waɗannan in ka bi maganganu zaka same su da kuskure na dan adam wata rana amma da za a ce waɗannan malaman wani na wuce kuskure to da ya kamata su wuce shi to amma Allah sai bai ƙara haka ba sai Allah ya nuna wata mu'jiza ta manzon Allah tare da sai shi kuskure dan Allah ya jarabci mabiya bayan su da magoya bayan su domin Allah ya shar'anta cewa a girmama su a mutunta su a ba su darajar ilimin da Allah ya ba su wallazina utul ilma darajatu ko yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ana ba su matsayi da muqami da mutuntawa da addu'a alkhairi da fatan alkhairi al-imamu at-tahawi yace aqida ce a gurin musulmai mutunta malaman hadisi malaman fiqhu da malaman ainihin sunna da kuma kyamar duk wanda ke wulakanta su to ana nan sai ku samu wani malami da kuke ganin girman sa sai ya kuskure dan Allah ya jarabce ku ya ga shin za ku doge akan bin malamin nan ne akan kuskure ko ko za ku bi asali wanda shine gaskiyar da Allah ya ce a girmama malamin nan dan ita ko ko za ku yi malamin jafa'i saboda ya kuskure ku wulakanta shi duka biyun matsala ne bin shi akan kuskure ko kuma wulakanta shi dan ya kuskure dole ku tsaya ummatan wasata ku bi gaskiya sa'annan kuma ku mutunta shi da gwargwadon darajar da Allah ya bashi saboda zaka samu malaman musulunci ba sa kyaran junansu akan kurakurai Ibn Taymiyyah yayi littafi akan haka raf'ul malami anil a'immati al a'lam sannan zaka ga aikace kuma suna nemo kansu gafara da nemo kansu ƴan uwansu malamai mafita da ba su uzurori akan kurakuran da suka faru to lokaci kuma ba ta bayyana ga wani malami sai daga baya tayu ma wanda zai gano kuskuren bai kai girman wancan amalanta ba irin haka yana faruwa sosai da gaske Al-Sheikh Al-Albani misali a wannan zamanin yayi istidrakin kurakurai da dama na irin su Zahabi irin su Ibn Hajar irin su Ibn Taymiyyah da makamantansu waɗanda kuma a maidani na ilimi academically a ilmance da gaske ne gyaran da ya ci nasu gyaran ya ci sannan shi kuma sai kuma kaga ɗaliban shi ma sun gano wasu kurakuran shi su Ali Hassan su ainihin mashhur Ali Samla su Abu Ishaq Al-Huwaini da makamantansu wannan bai nufin cin zarafi ko ɓatanci ko wani abu alheri ne ma da karama gare shi jama'a kuma duk wannan suna yawo ne a cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alƙawarin da Allah ya mishi na tare masa addinin sa na cewa addinin ba zai lalace ba kamar yadda ibnu mubarak yake cewa ya'ishu lahal jihadiza da aka tambaye shi game da waɗannan irin illoli na hadisi da kake fitarwa kana ta bayani yaya za a yi idan irinka suka kare yace ai ko irin mu sun kare Allah zai tada wasu wani zindiki an kama shi a zamanin sarkin musulmi mahadi za a kashe shi sai yace aikin banza ko kun kashe na riga na muku banna na kera hadisi sama da 20,000 na yada su na ƙarya a cikin al'umma sai sarkin yayi tsaki yace kai aikin banza muna da suwa ne wanda duk hadisin da kai na ƙarya za su daga su ce na ƙarya ne da aka kashe kurmin ka kai ka mutu a cikin shedancin ka ka mutu cikin bakin ciki cikin shedancin ka ina fata mun gane wannan da kyau jama'a to shine annan kaga yanzu al-Imam az-Zahabi da al-Imam Ibn al-Qayyim kuma manta a ƙaran ne ma'ana tsarakun juna ne malamin su daya shine Ibn Taymiyyah da kuma al-Imam al-Mizzi duka malamin su ne sun ga juna sun rayu da juna sun ci abinci tare da juna sun yi musu sun yi zama da juna idan ka karanta littafin al-Mu'jam al-Mukhtas bi-Shuyukh na al-Imam az-Zahabi da ya tarihin malaman da ya zamani da su kawai waɗanda ya rayu da su da ɗaliban ilimi ya yi tarjaman al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah ya faɗa al-khairansa cewa babban malami ne ya ƙware a hadisi da fiqhu da larabci ya samu shiga a cikin ilimin qira'at kaza 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 har yake cewa illa annahu mu'jabun bi ara'i sai dai mutum ne mai ji da ra'ayoyinsa ya ce wallahu yusamihu Allah ya gafarta mishi ma'ana akwai wani abu da ya dan shiga tsakaninsu wanda a ɗabi'a ce yana iya shiga ko tayu a ɗabi'a da shi Zahabi ya ga Ibn Qayyim da ita shine Ibn Qayyim idan ya yarda da abu to baya wasa da shi shine ya ambata ya ce illa annahu mu'jabun bi ara'i wallahu yuslihuhu aw yusamihu kaga sun san junansu shine shi kuma shi ma annan yanzu ya ga wani kuskure na al-Imam az-Zahabi yake gyarawa dan gyaran addini dan yana magana ne akan mas'ala ta addini ba wai kawai yazo ne ya kirawo aji cewa ku zo ga muku kurakuran malam Zahabi ba wannan shine batanci wato shine fadiha da mutane suke a kafa wa'azi kawai dan alisaba kurakuran wani dan a ce ai wani na da kurakure kaza shi ma sai je kafa nashi dan shi ma dan adam ne shi ma sai taso da ballin da zai maka wannan irin raddin hatta yan bid'a jama'a ba a shagaltuwa da musu irin wannan raddin sai idan ta kai ta kawo sun yada wata barna wadda za ta zama shubha ga musulmai ko batanci ga addini to dan gyara wannan matsala ana iya yin irin wannan amma a maida shi shine shugul shagil yi musu raddi to wannan ba ta farki ne na magabata ba Allah ya gafarta musu gaba daya kamar yadda Ibnu Qayyim al-Jawziyyah ya faɗa babu shakka al-Imam az-Zahabi da shi da Ibnu Adiyyin sun samu kansu a cikin waɗannan kurakuran a nan wurin. Ubangiji Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Shi Al-Imamu Zahabi jama'a wani malami ne katafari wanda inda za a sanya shi a cikin ma'auni a sanya dukkan malaman da ka taba gani a duniyar nan to sai ya rinjaye su a hada duka ilimin malaman da ka taba gani duka a wannan zamanin da muke rayuwa a hada ilimin Imamu Zahabi a cikin asa a sikeli na gefe su kuma a saka duka nasu a ɗayan gefen ku duka sai ya rinjaye su duka karka cire kowa indai malamin da ka taba gani ne a nan kasa to da haka baka taba gani irin shi. Allah ya mishi baiwa ta ilimi mai ban mamaki. Haka ya rayu yayi karance-karance da rubuce-rubuce da limanci da wa'azi. Aka mishi sharri irin yanda aka yi ma al-Imamu irin yanda aka yi ma Malam Ja'far Mahmud Adam Marigayi Allah ya gafarta mishi. Lokacin da aka ce za a bashi kujeran karantarwa a Sultan Bello. Aka samu 'yan siyasa da munafukai da malamai mahasada suka hada wato suka yi hadin gwiwa. Suka yi alliance ko suka yi mega party suka ki suka ce kar a bashi me yasa saboda tsoron kada asirin sai tuni cewa su ba su iya karatu ba saboda kada ya faɗi gaskiya shine kawai sai ya hakure ba musu a lokacin gwamna makarfi aka yi wannan 2003 ko 4 amalahumullahu bima yastahiquna to haka aka yi wa Imamu Zahabi an tabbatar da yafi kowa iya karatun hadisi amma za a bashi mashiha ta Darul Hadith a kasar Dimashq aka hada kai da malamai yan bid'a da sarakuna aka hana shi da karke ma da aka fasa makarantar Ibn Taymiyyah shi guduwaye sai kuma can wani kauye ya zaman shi to a wannan kauyen da ya zauna wajen shekara 15 ya zauna a wannan kauyen anan yayi rubuce rubucen shi musamman na tarihi da jarhuwar ta'adi yayi littafi dibgege shine Tarihul Islam wanda daga ciki wanda ana buga shi a cikin mujalladi 37 da tahqiqin su ainihin Shu'aibul Arnaut da su ainihin wato Bashar Ma'ruf Awad professor na ainihin tahqiqi a Jami'ar Baghdad to wannan littafin daga cikin shi kuma sai dinga zaban wasu masailu yana yin littafai daban-daban akai daga ciki ne ya zaba yayi siyaru a alami an-nubala mujalladi wajen 14 wannan ya ware shi ne a matsayin littafi na tarihin mashahuran malamai wanda suka shahara a fannoninsu da mashahuran sarakuna da mashahuran mawaka da mashahuran bokaye da mashahuran azzalimai duka yayi musu siyaru a alami an-nubala sai kuma ya ware mashahuran malaman hadisi kadai shine tazkiratul huffaz mujalladi 5 da kuma mashahuran malaman alqur'ani kadai shine ainihin wato tabaqatul qurra ya kuma ware mashahuran malamai wanda suka shekara 100 a duniya tarajimul ashabil mi'a nan kuma sai in ka shekara 100 a duniya zai kawo daringa ba ta mun gane sai kuma ya ware waɗanda suke da riwaya a cikin kutubu sita kadai shine al kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fil kutubu sita sai kuma ya ware du'afa sune waɗannan al mughni fi du'afa ya sake ware kuma mutanen da ake da rigingimu akan suna da nagarta ko ba su da ita shine mizanul i'tidal fi naqdir rijal duk waɗannan ayyukan Zahabi ya zauna yayi ta yin su sai ka rasa ma kwakwalwarsu wani irin aiki take jama'a yaya suke irin wannan creative thinking din a waɗancan zamunan a yanzu da ake takama da wai scientific method kaza advanced research wane ne liberal arts, liberal sciences ai ta kawo wasu sunaye da wasu terminologies ka rasa ma'anarsu yani kalimat barraka pregnant words amma empty without meaning a yanzu haka ake ga kayan aiki ga aiki ba ma'aikata da kuma sai dai ma'aikata to Zahabi karshen rayuwarsa kusan shekara 4 yana makance saboda tsabar karatu jama'a ana ce mishi algaba ta malam sai wayi gari baya gane mutane yana dan dindimi haka in kai magana ya ce waye algatu malam wane ne fa shi ba na gani sosai ne wallahi ba na gane mutane aka ce algatu malam ka fara sa magani da suka dame shi har ya fishi yace ku rabu da ni na san abin da ya cinye min ido babu wani magani da zan samu shi ana nan kuma har sai makance duk shekara kudin karshen rayuwarsa baya gani ya makance gaba daya ya cinye idan shi kenan ma'ana ma'ana yayi amfani da idan har ya cinye kamar ka cinye data a ce ka saka ta wata guda ko amma saboda tsabar
abin nan leke-leke cikin internet sati biyu kawai ka lashe ta, to haka ya cinye idansa, idan ya mutu kafin ƙarshen rayuwa. Kuma har yau duniyar musulunci bata gushe ba, tana cin muriyar littafin Imam Adh-Dhahabi. In fact, da al-Imam Adh-Dhahabi da Ibn Hajar, kamar yadda Albani yake faɗa a cikin Tamamul Minna, yace bai yiwuwa a ce ka rayu a bayansu za ka yi magana a cikin hadisi kuma ka wadatu daga iliminsu, sawa'un kana kan tafarkinsu na gaskiya ko ko dan bid'a ne kai, irin su Kausari kenan misali. In dai za ka yi magana a cikin hadisi kuma ka zo a bayansu, to ba za ka iya wadatuwa daga abin da suke faɗa ba. Kamar a ce ne za ka je ka yi bincike a cikin mathematics misali, kuma ka iya wadatuwa daga theories na misali Albert Einstein, zai yi jama'a, ina masana lissafi, ina jin ba zai yi ba ko? Ko a ce za ka yi lissafi a cikin kimiyyar lafiya, a ce ka wadatu daga theories irin nasu Galileo da makamantansu, waɗannan salafu ɗin a cikin wannan harka. Ko a ce za ka koma bincike a cikin abin nan a cikin economics, ka wadatu daga theories nasu Adam Smith da ire-irensu. Ko a cikin linguistics misali, a ce za ka wadatu daga su Hesketh da su Bloomfield da su Ferdinand de Saussure. Waɗannan duka waɗannan arnan ba zai yi a ce kana magana a cikin fannin da suka yi magana a yanzu dai a boko, kuma ka ce ba ruwanka da su ba, baka yi sa ba, ko da kana yi kana tsine musu ne kuwa. Saboda as-sabiquna sabiquna ne su a cikin harkar. Ina fata muna bai jama'a. To haka Zahabi yake da shi da Ibn Hajar. To dan ka ji an ce kuskure, kar ka je kana murna cewa an gano kuskuren Zahabi. Wannan kuskuren ɗaya ne a cikin daidai guda miliyan. Ina fata mun gane ba abin murna ba ne. Kawai nuna cewa haka Allah ya tsara rayuwar. Kai in ka zauna ka rubuta shafi guda in ka rubuta na tahriji, ta yi sai an samu kuskure wajen guda 70 a cikin shafi guda. In akwai kalma 100 a ce kalma 70 duka kuskure ne. Kuma wannan na nuna mana cewa dole ne mutane su dinga taka tsantsan kar su wuce abin nan ɗinsu, wato kimarsu. In a ce malami irin Imam Adh-Dhahabi, wanda kamar yadda na faɗa, inda mutum na kaiwa zurfin ilimi ya wuce kuskure, to da Adh-Dhahabi ya kai. Kamar yadda misali za a ce inda akwai wani direba da za a ce iya motarsa ya wuce ya haɗari, akwai wannan direba? Bana jin akwai shi. Komai iya motar shi ko? To wata rana ko zai samu matsala. Dan ta yi haɗarin ba daga shi zai zo ba, daga motar ne. Yi mana. Ta yi yana cikin tafiya daidai wa daida, bacci ya kama shi, ko kuma birki ya tsinke, ko ta daina rage wuta, ta yi wani abu ya ja totar ɗin ya makale ko? Duk ba haka tana faruwa ba. Kuma sai a ga ƙwararren direba ya yi hatsari misali. To irin wannan yana faruwa ga malamai, shi ne faruwa irin nan. Allah Ubangiji ya gafarta musu, Allah ya karɓi ayyukansu, ya ci gaba da mayin musu da ladansu, ya ƙara yaukaka ambatansu. Don na daga cikin alkhairin da suke bari a duniya shi ne a waye gari kullum ana ambatansu. Kamar yadda masu hikimar Larabawa suke faɗa cewa duk abin da kai wa kanka shi ne yake ƙarewa, abin da kai wa al'umma shi ne yake saura. Kalla da kyau ka gani, da rigar da kai wa kanka, da abincin da ka ci, da gidan da kai wa kanka, da komai ƙarewa yake. Amma abin da kai dan al'umma su ƙaru, to wannan baya ƙarewa. Ko ka shuɗe za ka ci gaba da cin moriyarsa matuƙar yawansu, sawa'un ilimi ne, sawa'un wata sadaqatul jariya ne, sawa'un wani alkhairi ne ka gina kuma kamantansu. Yanzu misali Saddauna, me za a waiga a ce gashi nashi in banda Abiu. Abiu kuma yanzu ba shi ke cin moriyarta ko danginsa ba, duka al'umma ne ke cin moriyarta. Sai dai shi ya ci moriyar lada alkhairin da ya yi. Ta yi inda Abiu nan da ya yi, ya yi estate ne gidaje don 'ya'yan shi su raba gado su dinga ba da haya, da tuni sun kare duk sun sai da su, duk yawan Abiu nan da tuni an sai da ita, 'ya'yan kuma su zama talakawa kamar kowa. Amma da ya bawa al'umma ga tanan sai ƙara ɗaukaka take. Allah ya gafarta musu. Malam ya ce at-tariqu as-salif, hanya ta uku ne hadisi Jabirin, fiha Muhammad ibn Abdul Wahhab yunzaru fihi, yace wannan hanya ta uku a cikinta akwai Muhammad dan Abdul Wahhab, a je a bincika shi. Man huwa wa ma haluhu an Muhammad ibn Muslim, wane ne shi ko meye halinsa game da Muhammad ibn Muslim, ibn Sawzan kenan, ibn Sawsan al-Makki, in kana ta'ifi, idan wannan mutumin ya zama shine a ta'ifi, fa huwa thiqatun inda ibn Ma'in,
to amintacce ne agun Yahya dan Ma'in, malam Yahya dan Ma'inu ya aminta da shi. Wa da'ifun da'ifun inda al-Imam Ahmad, amma al-Imam Ahmad ya ce da'ifi ne. Wa qala Ibn Hazm, Ibn Hazm shi kuma ya ce saqitun al-batta, ya ce wannan mutumin fadadde ne kai tsaye. Wa lam ara hadhihi al-ibarata fihi lighairi, malam Ibn Qayyim ya ce ni ban ga wani malami wanda ba Ibn Hazm ba ya faɗi irin wannan magana game da wannan mai riwaya. Wa qad istashhada bihi Muslim, to kuma dai yaya ne Muslim yayi istishhadi da shi? Wato istishhadi shine idan al-Imam Muslim ko Bukhari suka kawo riwaya sai kuma suna kokarin mara mata baya da wasu ƙarin riwayoyi, to waɗannan da Muslim yake kawowa musamman idan kaji ya fara cewa wa haddathanahu, bayan ya kawo asalin riwayan zai ta kawo isnadoji be ambatan matnin, wa haddathanahu fulanun an fulanin, sai kaji ya ce nahawahu ko bi mislihi ko misluhu ko nahawa hadisi wana wana wani zada wana kasa, yana yin irin waɗannan tala'ubat din, wannan manganu ne masu nauyi a ilimi. To irin waɗannan mutanen da yake kawo ya ce tabi'ahu din nan ko wa haddathanahu an fulanin bihi, to ire-iren waɗannan ba sa cikin rijal ɗinsa, mu kiyaye. Sai in ka gansu a wani wuri a cikin isnadojin da suke usul, waɗannan na farkon da zai ce haddathana ko qara'atu ala fulanin kaza 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 kaza, to waɗannan su ne usul, su ne mazajin Muslim. Haka nan Bukhari yakan yi haka, sai ka ji ya ce tabi'ahu fulanun an fulanin bihi ko wa huwa asah ko wa huwa ashbah, ire-iren waɗannan kalmomin. To idan aka zo sai a ce yayi istishhadi da shi, to wannan istishhadin bai ba su damar su zama mazaje a cikin mazajen Bukhari da Muslim ba, wanda in mutum ya zama ɗaya daga cikin mazajen Bukhari da Muslim kamar yadda Zahabi yake yawan faɗa a cikin littafin Mizanul I'tidal, sai ka ji ya ce wane wane duk da an ce kaza da kaza a kan shi, sai ka ji ya ce faqad jawazal qantara, ya tsallake gada ya tsira, sai ce saboda Bukhari da Muslim ko Bukhari kadai ko Muslim kadai sun yi riwaya daga gare shi, wannan kwarjinin da ta ce wadda su Bukhari suka yi ta sanya duk wanda suka yi riwaya daga gare shi duk inda za a kai a dawo a kifa, to hadisin shi yana zama makabuli insha Allah, musamman hadisan da su suka yi intiqai daga gare shi, shi kuma yana zama amintacce. Amma idan istishhadi ne kadai, to ba dole ya zama hakan ba, mahalla bahafin ne wa tanqihin wa sabrin. Ina fata muna ganewa jama'a. To irin wannan shine kaji ya ce duk da yake Muslimi yayi istishhari da shi, to idan ko haka ya tabbata, to ba zai yiwu a karbi maganar Ibn Hazm din nan da ya ce saqit, dan ma'anan saqitun shine maturuki ne ko da'ifun jiddan ko mujma'un ala tarkihi ko ala da'afi, wanda kuma sam haka ba za ta yiwu game da mutumin da ya samu istishhadi a cikin Bukhari ko Muslim ba. Wannan magana daga al-Imam Ibn Hazm, babu shakka akan mujazafa ce daga cikin mujazafa din shi, Allah ya gafarta mishi. Qala Ibn Hazm yace wa in kana ghayruhu, idan ko wani ne da shi, wani shi ne, fala adri man huwa, ni ban san wane ne shi ba. Qultu, ni Ibn Qayyim al-Jawziyya sai nace laysa bi ghayrihi, ba wani ne can daban ba, bal huwa ta'ifi yaqinan, a ta'ifi din ne da kake cewa wai abun zubarwa ne. Wa bi kulli halin, koma dai yaya ne, falaw saha hadha an Jabir, idan ma ya inganta daga Jabiru, lakana hukmuhu hukmal marwi an Aisha wa Ibn Umar, za a mishi hukunci ne irin hukuncin abinda aka ruwaito daga Aisha da kuma Abdullahi dan Umar. Shine mene ayi ta'awilin cewa afradal hajja, ma'anarsa ainihin wato yayi ifradu a amalil hajj, kamar yadda muka ji. To wannan riwaya in ka je ka bibiyi maganganun da malamai suka yi akan ta tun daga qudama'u da mutaakhirin da kuma malamai mu'asirin, zaka ga cewa an tike ne akan cewa wannan riwaya isnadin ta sahihi ne, amma matanin shazi. Haka malam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta mishi, ya tike akan wannan tahqiqi a cikin maganganun da ya akan wannan isnadi a wurare daban-daban. Daga ciki akwai cikin littafin ainihin wato Hajjatul Nabi dinsa, da kuma a cikin Silsilatul Ahadithul Da'ifa
da cikin littafin ainihin Irwa'ul Ghalil da wurare daban-daban da aka tambaye shi ko ya bada fatwa akan ainihin waɗannan masail. A takeice riwaya ce isnadi sahihi amma matni ne shadzi, ya saba wa abin da yake sananne. To a irin nan sai a yi ta duba wane ne yake da wata ƴar matsala da za a lika mishi wannan matsala, shine ma'anar dama ta tabba waɗanda ainihin wato bibiyan masu riwaya. Na ka samu wani matini ya zo da abin da yake akwai garaba a cikinsa, to sai a yi ta bibiyawa ana lekawa ina ne za a sami ainihin wato wani mai riwaya da za a same shi da ɗan kashi a gindi, sai a ce ana sa ran shi ya wannan. Kamar idan aka yi ɓanna a cikin gida ko? Idan mai gidan ya zo ya san a cikin matan gidan da yaran gidan da almajiran da ke shigowa, zai duba irin nau'in ɓanna har ya iya detecting ko dai wani ne ko wani. Bisa dubi da suwaye suke a gidan lokacin, suwaye kuma suke da wato background, historical background akan irin wannan barra. Ina fata mun gane. To wani lokaci kuma abun yakan yi nauyi har a rasa, sai dai a kyale kawai a bar wannan baya. Kam tarakal awwalu ailil akhir, kamar da Suyuti yake faɗa. Alal misali shine jama'a, akwai malam Khalid ibn Makhlad, ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari, wanda Ibnu Adi ne magana a kansa, haka Imam Adh-Dhahabi, haka Ibnu Hajar a cikin littafansu game da cewa yarwil manakir, kamar da su Imam Ahmad suka faɗa game da shi, da Yahya Ibnu Ma'in da Al-Imam An-Nasa'i da makamantansu. Kuma ya kasance ɗan Shi'a ne, Shi'iyyun ne, wanda yake har wasu ma suna ganin yana zagin Salaf. Mutumin yana daga cikin abun mamaki cewa shi ɗan Shi'a ne amma mutumin ƙasar Sham, ba mutumin ƙasar Iraki ba. Yawwa, dan an fi tsammanin Shi'a a Iraki nasbanci kuma a ƙasar Sham, sai zaman Bashami ne amma kuma ɗan Shi'a ne. Yana da gaskiya abin mamaki da ya faru da shi. To wannan Khalid ibn Makhlad, Bukhari ya yi riwaya daga gare shi, malamin Bukhari ne, Bukhari ya yi riwaya daga gare shi kai tsaye, a wasu wuraren kuma bilwasita ta hanyar ainihin Muhammad ibn Usman. To a wuraren da Bukhari ya fitar da hadisansa sai ya zama Ibn Adiyin da ya zo lissafin manakiru da ake tuhumar wannan malamin da shi, babu ƙwaya ɗaya da ya kawo daga cikin manakir ɗin, sai wani hadisi riwaya guda ɗaya wadda bai tantance ta ba, kamar yadda Ibn Hajar a cikin muqaddiman Fathul Bari da kuma littafin ainihin wato abinnan Lisanul Mizan nashi ya magana a kai da shi, da Zahabi a cikin Mizanul I'tidal cewa hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi, sahihin hadisi ne, sahihin matni ne, amma riwaya ce ta Khalid ibn Makhlad. Sai al-Imam Adh-Dhahabi da ya kawo hadisin da isnadin shi kanshi Dhahabi ya tike har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo matanin hadisin, sai ya ce wannan hadisin da ba dan a ce Bukhari ya fitar da shi ba, la udda min gharaib Khalid ibn Makhlad, da sai Allah safa shi a cikin gharaib din shi bayan da mumin manakir amin. Yace kuma hadisi ne gharibun jiddan, agun Zahabi kuma in yace gharibun jiddan yana nufin ba'ifi ne, yace amma kwarjinin littafin Bukhari ta sa an rasa gane ma za a manna wannan matsala. Sai yace to ni dai ina ganin Shariku ibn Abdullahi, sai ya dubi wani wanda yake da matsala a cikin isnadin wanda ba wannan ba, yace to ina ganin sai dai a manna mishi kawai. Kuma Shariku din nan shi ma yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim, akwai riwayarsa ta hadisin ainihin wato kissa Isra'i da Mi'raj a can ƙarshe-ƙarshen Bukhari, wanda Ibn Hajar da yazo yana mai da martani ga su Abu Ali al-Jubba'i da su Dara Qutni waɗanda suka tuhumi Bukhari akan wasu hadisai a cikin littafin Al-Tatabbu wal-Iltizamat, Al-Iltizamat wa Tabuna al-Imamu Ad-Dara Qutni ya tuhumi Bukhari akan wasu riwayoyi da dama da yace sam basu kai kimar da Bukhari ya basu ba. To Ibn Hajar ya buddi ya bada amsa akan waɗannan hadisan a cikin muqaddima ta hadisus sari kenan, da kuma a wurare daban-daban a cikin Fathul Bari. To da yazo kan wannan hadisin na Shariku ibn Abdullahi yace babu shakka anan lalle lalle su Dara Qutni sun fi Abu Abdullahi al-Bukhari gaskiya, ce lalle Shariku yayi mukhalafat wajen guda goma a cikin riwayar da yema wannan kissa, wajen canza wasu abubuwa da suka faru a cikin wasu sammai da inda aka ga wasu annabawa, annabin da aka ganshi a sama ta hudu ya mai da shi sama ta bakwai, na sama ta bakwai ya dawo da shi sama ta uku, da haka anan bai iya ba da amsa ba. Duk wannan kamar da muka ambata na daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin da Allah ya bashi na Alqur'ani, wanda Imam Shafi yake cewa awallahu an yutimma illa kitabu. Kuma wannan yana daga cikin ƙarin nasiha da muke ta yi wa junanmu a wannan majalisi mai albarka, cewa ‘yan uwa ɗaliban ilimi su kowa ya san alkadarinsa, ya san kimarsa. Akwai littafan da kuma suna daga cikin zakuna a cikin littafai waɗanda ba zuwan yaro ba ne, a cikinsu akwai wannan littafai Al-Bukhari, Muslim da ire-irensu. Duk wanda zai karantar da su ko zai ba da darasi game da su, yana da bukata a ce lalle ya shirya shiri na ilimi tukunna, ba wai kawai shiri na hamasa da kwanduwa ta fassara Larabci da kuma abin nan barakada na duk abin da ya ga dama ya faɗa, ko kuma duk inda ya ga dama ya saka raddi akan wani mutum ko wata kungiya ko wani shugaba ko wata al'umma, kawai ya karkatar da hadisin kansu ya ta musu raddi. Wannan bai daga cikin manhaji na ainihin wato salaf game da ilimi. Allah Ubangiji ya samu dace. Malam ya ce kamar yadda muka ji wannan riwaya dai tana da matsala a matsayinta na shadza, sai ya ce wasa'irul riwati as-siqat, da kuma yadda ake wajjaha riwayoyin sauran as-siqatu idan suka samu kuskure. Wa innama qalu ahalla bil hajj fala alla ha'ula'i hamaluhu ala al-ma'ana. Lalle abinda masu riwaya suka ce a halla bil hajj ba afradal hajj ba, sai wasu suka ruwaito shi da ma'ana wa qalu suka ce afradal hajj, wa ma'lumun anna al umrata idha dakhalat fil hajj faman qala a halla bil hajj la yunaqidu man qala a halla bihima. Kuma sanannan abu ne idan ya zama umra ta shige cikin aikin hajji, wanda ya ce a halla bil hajj ya furta aikin haji, la yunaqidu baya warware juna shida man qala shida, wanda yace a halla bihima ya furta su gaba daya, bal hadha fassala, wanda yace a halla bihima yayi magana ne dalla dalla, wa zaka ajmala wancan kuma ya dunkule. Kamar yadda misali galibi yanzu idan zamu bada labarin junanmu za a ce wane ya tafi aikin haji, ko haka ake fada, shi ma zai ce jama'a ku muni murna an biya muni kujera aikin haji. A zahirin lafazin me yake nunawa? Kaman ifradi zai, ko amma kuma idan ya je me yake ta mutu kusan kowa yake, to shine irin wannan na tafi aikin haji. Ina ka je ne mu ganka ba ai nayi aikin haji bana, bare da muka yi aikin haji. Kowa in zai faɗa haka yake faɗa, to me wannan ijmali? In yi zo ba da labari kuma tafsiri sai ya ce ai mun fara zuwa Madina ne, daga nan muka yi ziyara, aka ɗauko mu muka bi muka yi umara, sannan kuma muka jira har zuwa lokacin aikin haji. Kaga yayi tafsiri kenan. To shine duk wanda yace afrada bil hajji, to a bisa wannan ma'anar za a yi ɗaukan ma'anar afrada bil hajji, ko kuma a bisa wancan ɗayan ma'anar ta ifradin ayyuka kamar yadda muka ji a baya. Wa man qala afrada al hajja yahtamilu ma dhakarna min alwujuhi thalatha, duk wanda yace afradal hajja yana iya daukan abinda aka bada bayani ta dayan fuskokin nan guda uku. Walakin hal qala ahadun qattu anhu innahu sami'ahu yaqulu labbayka bihajjatin mufrada, to shin an samu wani ya ruwaito lafazin cewa shi ya ji manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa ya Allah na amsa kiranka zan yi aikin haji na ifradi, hadha ma la sabila ilayhi. Ibn Qayyim yake cewa wannan kam babu yadda za ka samu wannan, babu wannan a karatu. Hatta law wujida dhalika, kai koda kuma an samu wannan din, lam yuqaddam ala tilkal asatini allati dhakarnaha, ba za a gabatar da wannan zancen ba koda an samu akan waɗancan jigajigan mutane da aka ambata, wallati la sabila ila dhafiha albatta, waɗanda kuma dadai ba za a iya tunkuɗe maganganun su ba. Wa kana taghlitu hadha, sai ya zama koda an samu wanda yace labbaika, yace wai annabi ya ce labbaika bi hajjatin mufrada, to kuskurantar da shi au hamluhu alal awwal, ko kuma daukan wanda ya bada labarin irin wannan akan cewa yana bada labari ne ala awwalil ihram cewa farkon ihramin da manzon Allah yayi wa annahu sara qarinan cewa kuma daga baya ya zama mai yin ikrani mai yin kirani fi asna'i a cikin halin tafiyar ya dawo ya canza shi zuwa kirani muta'ayyinan yin wannan tawilin zai zama dole dole an shi wancan dan yayi tawaturi ya tabbata daga sahabbai da dama dole ai tawilin wannan dan ya saba da abin da yake ya saba abin da yake sananne a tarihance mustafidi fa kaifa wa lam yathbut zalika to ina ma za a kai ga wannan bayan kuma wacce magana ba ta tabbata ba wa kad qaddamna an sufyan ath-thauri bayan mun gabatar daga sufyan ath-thauri an muhammad an ja'far ibn muhammad an abihi an jabir radiyallahu anhu daga jabiru Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah qarana fi hajjatil wada'i yayi kirani ne a aikin hajjin bankwana rawahu zakariya as-saji malam zakariya as-saji zakariya ibnu yahya ibnu abdurrahman al-basri kenan abu yahya al-imamu as-saji haka ake ce mishi littafin shi da yake isharar zuwa gare shi anan shine ilalul hadith dalibi ne daga cikin khirijai na ainihin makarantar Imamu Ahmad a kiyaye ban ce Imamu Ahmad ba makarantar Imamu Ahmad daliban Imamu Ahmad suka ainihin kharaja shi ya rasu a hijirar shekara 307 Allah ya gafarta mai da rasuwar shi kamar shekara 1131 kenan da 31 shi yake ce ma Zakariya as-Saji yana da ilalul hadith yana da kuma littafai bayan waɗannan babban malami ne an Abdullahi ibn Abi Ziyad al-Qatawani bi fatahatayni al-Qatawani an Zaid ibn al-Hubabi an Sufyana wala tanaqud bayna hadha wa bayna qawlihi babu tubka da warwara tsakanin wannan da fadin sa cewa ahalla bil hajji wa afrada bil hajji wa labba bil hajji babu tanaqudi tsakanin tabbatar da cewa yayi kirani babu tubka da warwara tsakanin wannan a gefe da kuma waɗannan maganganun guda uku ahalla bil hajji afrada bil hajji wa labba bil hajji maka ce ahalla bil hajji ya furta aikin hajji ya ce labbaika allahumma kina afrada yayi ifradi to sai a dauke shi a mana ifradi dayan ta ayyukan aikin hajji ko kuma bada labari a dunkule wa labba ya amsa kiran Allah da cewa ya taho aikin hajji shi ma magana ce a dunkule kama ta kaddama kama yadda ya gabata sai al imamu ibnu qayyim al-jawziyya ya ce faslu ga wata gaba fa hasalat tarjihu li riwayati man rawa al-qirana li wujuhin 10 yanzu mun samu fuskoki guda 10 waɗanda za su sa a karkata zuwa ga cewa riwayar waɗanda suka ce annabi alaihi salatu wasalam yayi kirani ne su suka fi ainihin tabbas su suka fi gaskiya ita ce abin da ya tabbata ahaduha fuska ta farko a cikin 10 nan annahum aktharu kama taqaddama masu riwayan kirani sun fi yawa asani fuska ta biyu anna turqal ikhbari bidhalika tanawwa'at kama bayyanahu sannan isnadojin da suka zo dan bayani game da haka sun zo daban-daban alama akan cewa an ji labarin daga makaranta iri daban-daban makaranta Aisha makaranta Abdullahi dan Umar makaranta Imran dan Hussein makaranta Jabiru makaranta Anas kaga makarantu daban-daban as-salisu tafarki na uku ko fuska ta uku anna fihim man akhbara an sama'ihi wa lafzihi sariha akwai wanda suka bada labarin sun ji da kunnansu kuma suka bada labarin lafazin manzon Allah alaihi salatu wassalam sarihan qarara wa fihim a cikin su akwai man akhbara an ikhbarihi an nafsi wanda ya bada labarin cewa annabi ya bada labarin abin da yake yi shi da kanshi bi annahu fa'ala zalika cewa manzon Allah ya bada labari ne cewa shi kirani yake wa fihim a cikin su akwai man akhbara an amri rabbihi lahu bidhalika wanda suka bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ne ya umarce shi haka walam yaji shay'un min zalika fil ifradi ba a samu irin waɗannan a cikin magana ifradi ba ba a samu wanda yace ya bada labari daga lafazin manzon Allah ko daga manzon Allah ya bada labari akan kanshi ko daga manzon Allah ya bada labari akan cewa Allah ya umarce shi ba rabi ar-rabi'u na hudu tasdiqu riwayati man rawa annahu utamara arba'a umarillah gasgata riwayoyin waɗanda suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara ne har sau hudu cewa ɗaya daga cikin umara tare da aikin haji kenan ko al-khamisu fuska ta biyar annaha sarihatun la tahtamilu at-ta'wil waɗannan fuskoki da suka ce kirani ne sun fito karar sun bayyana bayyana wadda ba ta daukan wata fassara sai abin da aka bayyana bi khilafi riwayatil ifradi sabanin riwayoyin ifradi waɗanda suka zo da abin da ke iya daukan ta'awili kuma mun ji yayi musu ta'awiloli daban-daban as-sadisu sannan kuma na shida annaha mutadamminatun ziyadatan sakata anha ahlul ifradi suna dauke da wasu ƙare-ƙare waɗanda masu riwaya ifradi su ko sun yi shiru ba su faɗi wannan ba wato ƙarin ilimi ne wanda babu shi a kanta au na fauha ko kuma sun kore cewa bai yi kirani ba ko kuma ba su ba da labari ba gaba daya wadhakiru azzaidu muqaddamun ala sakit wanda yazo ya ƙara ambatan wani abu to za a gabatar da maganar shi akan wanda ya shiru bai fara ba cewa da suka yi ayyayi umara a cikin aikin hajjin ƙarin bayani ne akan wanda ya ce aikin hajji kawai haka wanda ya ce bai yi umara ba ya kore kenan kaga wanda ya ce ya yi tabbatarwa ne akan waccan korewa to kuma yadda yake al-musbitu muqaddamu ala nafi haka kuma al-zakiru muqaddamu ala sakit ina fata mun gane al-musbitu muqaddamu ala nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da magana sa a usulance akan wanda ya ce babu kamar misali da Aisha take cewa wanda ya ce muku annabi ya yi fitsari a tsaye ya yi wa Allah ƙarya ƙarya yake kaga yanzu tana korewa ne sai kuma aka samu wasu kuma sun ruwaito sun ga yanayi da haka al-Imam an-Nasa'i da ya zo shi a cikin sunan ɗinsa da ya zo haɗa riwayoyin sai ya ce babin da ke bayani akan yin fitsari a tsuguna a cikin gida sai ga wannan hadisin na Aisha sai kuma ya ce babin da ke bayani akan yin fitsari a tsaye a wajen gida sai ka wani wanda suka ce sun ga annabi nayi su a waje suka ganshi nayi to kuma kaga yawan yin fitsari yafi yawa a cikin gida yako saboda rayuwar ta fi yawa a cikin gida manzo Allah rayuwar shi ba irin rayuwar mu bace in ya fito sallah ko karantawar shi ya gama gida yake komawa ya taya mata aiki sai in ya ji an kira sallah ya kade hannun shi ya fito ba irin mu bane masu zama a teburin shayi santa kaza junction kaza bakin tasha wurin mai balangu har sai an fara patrol sannan mutane suke komawa gida ko to ba haka annabi yake ba kaga waɗannan zai zama rayuwarsu mafi yawa a waje ne to kaga shi ya haɗa riwayoyin ash-shahidi shine ya tabbata annabi yana yi to ya za a yi da Aisha sai a ce a wanda ya tabbatar ya ga abin da ya gani ne ita bata gani ba me yasa bai gani ba bata gani ba saboda ƙarancin yi da yake sai zama asali shine yi a tsugune in kun tuna mai wannan kartin a can baya ko kuma a ce asali shine yi a yadda ya dace akwai inda zai zama ya fi dacewa a yi a tsaye akwai inda zai zama kuma ya fi dacewa a yi a tsugune gwargwadon yanayi da halin da mutum ya samu kanshi da al'adun mutanen da yake cikinsu da kuma irin wato al'adun suna hukunta har irin bayukan da irin wuraren fitsarin yanzu ka je a airport kace zaka fitsari a tsaye na zaka samu fitsari a tsaye a airport babu mabiyan airport na zamani ba irin namu da kana tsaye ruwa na gangarowa daga cikin bayin a inda kuke jiran jirgi ba a cikin long din ba airport na gaske in ka je misali Al-Qahira ko Kenyatta ko Dubai ko makamantansu zaka ga airport ne na gaske to zaka ga bayukan babu wurin tsugunu ko mun usazancin ka sai dai ka yatsai saboda wasu kwalabe ne haka ake ajewa inda zaka sanya fitsarinka a cikin ya diga babu ba a yi tanadin yin tsugunan ba gaba daya to kaga irin nan ka je ka iya ko kuma zaka yi fitsari a cikin bola wadda take idan ka tsuguna ta yi wani abu ya cije ka aduwa ko kuma dutsen da fitsari zai sauka a kan shi sai ya tartsatsi da fitsarin ya dawo jikinka to sai ka zama ka da fiqhul bauli kenan ko ka gane ina ya kamata ka fitsari a tsaye ina ya kamata ka tsuguni ash-shahidi shine in mutun ya kore abu aka samu ne tabbatar ko idan dukan su sai ka ne mai tabbatar wannan yana gaba da wanda ainihin bai tabbatar ba kuma ko a rayuwa muna ainihin wato dabbaka wannan idan ana tafiya misali a cikin mota sai aka wuce wasu garuruwa sai aka zo ana labarin ai an ga kaza sai wani a cikin mota ya ce ni ban gani ba sai wani ya ce ni ko na gani ɗabi'atan za a karɓi wanda ya ce ya gani sai a ce kai hala kana bacci ne ko kuma hankalinka baya wajen ma'ana daga Kano zuwa Zaria sai wani ya ce shi ya aka yi ne yau bai ga ana sai da shinkafa a kura ba koko suna yajin aiki ne ce aiko mun wuce sai da shinkafa su shi da kanshi zai ce wala ban lura ba shi da kanshi zai faɗa wa kanshi wannan ba zai tsaye da musu cewa sam yau babu shinkafa a kura ba ba zai wannan musun ba sai dai in akwai wani motsi a cikin kwakwalwar shi as-sabi'u fuska ta bakwai anna ruwatul ifradi arba'a masu riwayan ifradi mutum hudu ne Aisha wa ibn Umar wa Jabir wa ibn Abbas waɗannan sahabbai gaba ɗayan sun yi riwayan ifradi wal arba'atu kuma waɗannan dai hudun rawawul qirana su din dai kuma su rawaito qirani fa in sirna ila tasaqut riwayati to muka ce riwayar su ai cancelin riwaya shine duk wanda ya rawaito abubuwan guda biyu to a wurgar duka me zai rage wajabal akhdhu bi riwayati man lam tattarib riwayatu anhu zai zama akwai sauran masu riwaya waɗanda su kuma qirani kawai suka rawaito salimat riwayatu man adahum ko riwayan waɗanda suka wannance su za ta tsira lil qirani waɗanda suka rawaito qirani an mu'aridin su ba su da karo da juna wa in sirna in ku muka tafi ila tarjihi cewa bari a karkata zuwa ga abin da yafi karfi wajabal akhdhu to ya zama wajibi a yi riko bi riwayati man lam tattarib riwayatu ar-riwayatu anhu wala ikhtalafat a dauki riwayan waɗanda su a nasu babu wancan karo da juna din babu wani sabani kalbara'i wa anas wa umar ibn al-khattab wa imran ibn husayn wa hafsa wa man ma'ahum mimman taqaddama ma'ana idan aka raba cewa ga masu riwayar qirani ga masu riwayar ifradi sai a ce to duk wanda a ciki ya ruwaito duka biyun to shi a cire shi kawai kaga za a cire anas za a cire ainihin wato za a cire abdullahi dan umar za a cire aisha a cire jabiru a cire ibnu abbas waɗanda suke da riwaya wata rana sun ce qiran wata rana kuma sun ce ifrad sai ya zama saura waɗanda su kuma me suka ce qirani suka ce kadai sune su bara'u da anas da umar da imranu dan husain da hafsa da sauransu sai da muke nan yanzu an ce ayi tarjihi to za a karkata zuwa ga qirani kenan as-saminu na takwas annahu nusuku allazi umira bihi min rabbi shine irin ibadar aikin hajjin da manzon Allah ya bada labarin Allah ya bashi umarni yayi falam yakul li ya'dila an sam manzon Allah ba zai taba karkacewa daga umarnin da Allah ya bashi ba at-tasi'u na tara annahu nusuku allazi umira bihi kullu man saqal hadiya shine aikin hajjin da aka umarci duk wanda yazo da hadaya ya shigo da ita harami falam yakul li amrahum bai dace ba ba zai yiwu ba a ce manzon Allah ya umarce su bihi da irin wannan aikin hajjin idza saqul hadiya idan ya zamana sun zo da hadaya thumma yasuqu huwa al-hadiya sannan shi ma yazo da hadaya wa yukhalifahu kuma ya saba musu manzon Allah baya yin irin abin da yake cewa ka ji fadan mallan ka kai ka ta aikin shi baya haka sam duk abin da yace ayi shi yake fara yi ina fata mun gane shi yake aiki da karatun sa sannan wani ya gani yayi to ba zai yi a ce ya ce musu ku yi kirani ya ku waɗanda kuka kawo hadaya ba ya zama kuma shi yana da hadaya kuma ya ki ba manzon Allah baya haka alayhi salatu wassalam wannan nawa kenan na tara ko al-ashiru na goma annahu nusukul ladhi umira bihi aluhu amara bihi alahu wa ahla baiti wannan shine aikin hajjin da manzon Allah ya umarci mutanen gidansa da zurriyarsa waqtarahu lahu kuma ya zabar musu shi wa lam yakul li yaqtara lahum illa maqtala nafsi bai yiwa ya zabar musu wani aikin haji sai wanda ya zabar wa kanshi alahu dinnan da ahla baiti ba ana ya taho da matansa duka kamar yadda muka ji ya taho da ainihin wato ƴaƴansa su Aisha kamar Aisha babinan Fatima musamman ya taho da ita saboda mijinta Aliyu shi kuma lokacin yana Yaman sun hada a Yaman kaga ya taho da mutanen gidan shi da iyalansa sai ya zaba musu aikin haji shi kuma ya kin shi ba zai yi ba kaga ji wujuh guda 10 da Ibnu Qayyim al-Jawziyya ya tarjihin qirani da su sai ya ji abin bai isa ba sai ya ce wa sammata tarjihun hadi 10 kai ga ma karin hujja ta 11 ina ruwan Ibnu Qayyim al-Jawziyya wa huwa qawluhu da yace dakhalatul umratu fil hajj ila yawm al-qiyama umra ta shiga cikin aikin haji har al-qiyama wannan haka al-imamu Abu Dawuda ya ruwaito da isnadi ala shatt al-shaykhain kamar yadda Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya bada labari a cikin littafin Sahihu Sunan Abi Dawuda a lambar hadisi na 1571 yace wannan isnadi ne ala shartu shaykhain to haka yace wa hadha yaqtadi annaha qad sarat juz'an minhu wannan yana nufin umara ta zama wani bangare na aikin haji kamar yadda zaman Mina kwanakin shanyen nama ayyamu tashrik da kwana a Muzdalifa da ainihin fitara na tarwiya da tsayuwa Arafa da ifada da jifa na ainihin wato ranar ifada da yanka duk waɗannan wasu bangarori ne na aikin haji ko haka nan umara ta qudum ta zama sai da mana idan ka zo da hadaya ba za ka cire kayanka ba amma za ka yi dai wannan umara idan baka zo da hadaya ba za ka cire kayanka bayan ka gama wannan umara ina fata mun gane ta zama juz'ul la yatajazza min manasikil hajj yace wannan yana hukunta ta zama wani bangare aukal juz'il dakhil fihi ko kuma kama wani bangare da yake cikin aikin haji bi haythu la yafsulu bainahuma bainaha wa bainahu ta yadda ba a iya rarrabe tsakanin aikin haji da umara din wa inna ma takunu ma al haji kama yakunu dakhil fi shay'i ma tana zama cikin aikin haji ne kama yadda duk wani abu da ya shiga cikin wani zai zama wani bangare nashi wa tarjihun thani ashara ka karin hujja ma ta 12 wa huwa qawlu umara ibn al khattabi radiyallahu anhu lis-subay ibn ma'bad ita ce maganan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ga wani mutum mai suna Subay ibn Ma'bad wani mutumin ainihin kasar Khurasan ne da ya musulunta ya taho zai zo aikin haji ya tambayi wasu malamai daga garin su fada mai irin aikin hajin da zai yi daga baya kuma zai tarar da wasu malamai a cikin tabi'ai zamu ji kissa bari mu karanta tukunna wa qad ahalla bi hajjin wa umrati ya dauko harama ta aikin haji da umara ya tambayi malamai a garin su suka bashi labarin abin da zai ya kamata yi fa ankara alaihi zaid ibn sawhan aw sulaiman aw salman ibn rabi'a da yazo inda zai dauki harama a mikati sai waɗannan malamai suka ji shi yana ainihin wato furta cewa labbaika allahumma hajjan wa umrata sai suka ce kaji wannan yana shirme suka mai inkari kamar yadda al-imamu an-nasa'i ya ruwaito da ibnu majah da isnadi tabbatacce fa qala lahu umar to da iso garin Madina ko Makka ya gamu da Umar dan Khattab sai ya sake tambayan malamai har aka kai shi gojan Khalifa Umar sai ya sake tambaya yace kaji abinda na dauko harama daga garin mu da nazo ina yi kuma sai wasu suka ce mini ba haka ba sai Umar yace mishi hudita li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ka samu dace kai gamda katar da sunnar manzon da Allah ya aiko da ainihin sako gare ka shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hadha kaga wannan bayanin yuwafiqu riwayata umara anhu sallallahu alaihi wasallama ya dace da riwaya Umar da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annal wahya ja'ahu minallahi cewa wahayi ne yazo mishi shi manzon Allah daga Allah subhanahu wata'ala bil ihlali bihima jami'an cewa ainihin wato a dauki harama ta aikin haji da umara gaba daya fadalla ala annal qirana sunnatuhu allati fa'alaha sai wannan ya zama ya bayyana cewa qirani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-fi'liyya wanda ya aikata wamtasala amra llahi lahu biha kuma ya kwatanta aikin da Allah subhanahu wata'ala ya daura masa ta hanyar aikin haji na qirani wa tarjihun salisu ashar yace ga kuma karin hujja ta 13 annal qarina taqaua amaluhu fi kullin minan nusukai cewa shi mai qirani ayyukan shi suna fadawa cikin dukkan ayyukan guda biyu shine haji da umara fayaqau ihramuhu wa tawafuhu wa sa'yuhu anhuma jami'an sai zama dawafin da zai yi da dauka haramar da zai yi da sa'ayin da zai yi ya shafe su gaba daya abinda yake nufi shine sanya wannan haramin wanda zai bashi dama ya zama ya yi watsi da abubuwan da suka halasta gare shi in yana cikin hilli yanzu kuma sun haramta gare shi da sunan ibada a cikin harami shine sanya turare sakin baki, mu'amala aure da mata, daura aure ma wani, ko neman aure, farauta na ainihin dabbar da take kan tudu ko da sauran abubuwan da suke gare shi. Da zaran ka sanya ihrami, wannan abubuwan duka sun haramta gare ka, kuma wannan haramcin ibada ne akwai ladanta. Ina fata mun gane. Da zaran ka sanya ihrami ka shigo Makka, zaka fara abu na farko, zaka je kai dawafi na qudu da sallah raka'a biyu a maqama Ibrahim da shan ruwan Zanzam. To idan kana kirani ne saboda ka taho da hadaya, to sai ka dakata daga iyanan, sai ka tafi masauki, ka je ka sauka, ka huta, ka yi duk abin da zaka yi. Zaka ci gaba da yawo da waɗannan kaya na ihrami, koda ka je a watan Shawwal, wanda shine farkon watan na yake haji, ba za ka cire ba sai dai dan wanki ko canzawa, ba za ka yi duk waɗancan abubuwan ba. Sai ranan da za a fita tarwiya, ka fita da ihrami, ka je a kwana a ainihin Mina kenan ko, idan gari ya waye a tafi Arafa, a je bayan azhar a yi tsayuwar Arafa har zuwa faduwar rana, a gangaro a zo a kwana a Muzdalifa, ka tabbata ka kwana a Muzdalifa. Idan gari ya waye da asuban fari da jijjifi, a fita a je ainihin wato Mash'arul Haram, a tsaya a yi addu'a, a wuce a gangara a je a yi jifa. Idan mutum ya je ya yi jifa na Jamratul Aqaba, sai ya sake gangarawa ya taho Makka, ya zo ya yi dawafi na ifada again, ya yi sallah raka'a biyu a maqamin Ibrahim, ya sha Zanzan, ya jika jikin shi da shi, sai ya tafi ya je ainihin ya yi sa'ayi. Kamar yadda wancan sa'ayi, wancan dawafin na farko ya wadatar a cikin umrar da kai, haka wannan sa'ayin ya wadatar ma ifadar ka da waccan umara. Ina fata muna ganewa. Domin shi dawafin da kai na biyun nan na dawowa, wannan rukunin aikin haji ne, matsayin shi daya da tsayuwar Arafa. Shi kuma wannan sa'ayin da kai yanzu yana wakiltar sa'ayin aikin haji da sa'ayin umara. Wannan ga mai kirani kenan. Ga mai tamattu'i shi kuma zai yi sa'ayi ma umara, da yayi ta farko din can yayi aski, shikenan sai ya cire kayan aikin haji, ya sa kayan gida, ya ci gaba da duk abin da ya halasta mushi. Shine in yana da matar shi za su iya kwana daki daya a hotel, idan yana da kasuwancin shi zai je kasuwancin shi, zai ci gayu, zai aske gashin kanshi, zai sa kayan gida, zai sa turare, zai iya aske farcen shi, duk abin da ake. To waɗannan su ne abin da yake ishara zuwa gare shi cewa zai yi a taqau a amaluhu an kullin minan nusukai. Kaga shi mai kirani ba zai cire harami ba, ba zai aski ba, har sai yayi tawaful ifada, yayi sa'ayi, yayi aski, yayi yanka. To a lokacin sai ya cire ihrami, sai ya koma, ya tabbatar ka, tabbatar ka koma Mina kafin rana ta fadi. Kar ka bari rana ta fadi maka ranar sallah a Makka. Sannan ba a zuwa da gudu ka zo da sassafe ka ce za ka yi sallar Idi. Sallar Idi ta mazauna gida ne. Kai abin da yake matsayin sallar Idi a wurinka shine wannan jifan da ake yi a Jamratul Aqaba, shi aka ce ka tsaya kai da safe. Dan wasu alhazan suna tahowa da gudu su marmaza su zo su sallar Idi, ba daidai bane, baya daga cikin ainihin wato ayyukanka kai mai aikin haji. To sai ka koma Mina, ka je kai zaman da ake ce ma ayyamu tashrik, kwanakin ainihin canyen nama, ranar ragowa wannan 10 ga watan washe gari, 11 ga wata za ka yi jifa a duka wurare uku ko Aqaba, sufula da wusda da Aqaba, za ka yi addu'a ta farko da ta biyu, ta uku kuma sai dai kwana kawai. Washe gari 12 ga wata kenan ka ƙara yin irin wannan jifa. Ana so kuma ya zama Amina din nan a yawaita kabbara da hailala da labbaika Allahumma da istighfari da karatun Alkur'ani, ba zama yake zaman fira da zaman yawo daga hema zuwa hema ana daukan selfie ba. Wannan duka wani tafarki ne da shedai kawo mutane, ai ta daukan hotuna ana watsawa a social media dan na gida su ganka. Wannan duka kauyanci ne jama'a, kauyan birni ne suke wannan. Kawai ka dage da ibada da zuwa wuraren da zaka ci moriyar su na fa'idoji da alkhairai. Akwai da zaka je ka tara ana wa'azi, ana karantarwa, ana tunatarwa, sai ka je waɗannan wuraren. to wannan rana ta biyu zaka iya bayan ita kafin rana ta fadi sai kai marmaza ka dawo Makka kai tawaful dinnan wada'i ka kara gaba ga waɗanda suke da wannan halin ga mu kuma ɗan Najeriya sai ka dawo zaman jira kenan ko abinda zaka ga zai faru da hukumar alhazai ta gama shirmantar sakacin sanar ta kawo ku gida wani ma har a shiga abin nan Muharram har a shiga badi kuna Makka duk guzurin ku ya kare ku zama kamar almajirai su kuma suna can suna ta ciwa-ciwa suna tsayinan su can su zara faso din wannan su sa na wancan a canzawa na jirgi a bada haye jirgin ya kai yan kasa kaza da sauransu ku ji tsoron Allah ya ku kuma alhazai ku ji tsoron Allah alhazan Najeriya kowa ya watse ba su har masu gida su fara musu wulakanci a zo a kashe ruwa a kashe wuta a kashe AC a mai da su kamar 'yan gidan yari wallahi da haka kin alhazan Najeriya duk wannan wallahi bai dace ba har riga ma an gama sanin mu 'yan Najeriya a kasan Makka cewa mu wasu mutane ne na daban duk abin da muke daban ne a zo airport a yi ta kokowa hawa jirgi jirgi ai ba a kurkura ce ta zuwa makabarta da za a ce za ka rasa waje ba kowa ka gani a jikin jirgi da tikitin sa to da kujerar shi kwanta da hankalinka babu yadda za ka rasa kujera amma da yake Najeriya ce kana iya rasawa don wani lokaci suna ba da tikitin over da haka dole a yi gudun suke ta sa mutane wallahi sun yi gudu sai su ba ku tikiti jirgin yana da capacity kujera 520 sai su ba da tikiti 600 to in kana da insider a cikin ma'aikatan sai ya gaya maka alhaji ku yi sauri ku shiga jirgin nan akwai over kai Najeriya kenan wai dole sai an kara alkalima sai ka ce na zabe a ba alkaliman abin nan bane ko zabe ne da za ka kara ba a bar shi yadda yake mana a shahidi shine idan ka baro mina a wannan ranar shine kayi ta'ajjili idan kuma baka baro ba ka bari har dare yayi to wajibi ne ka kwana gobe ka sake jifa sannan ka bari kuma wannan jinkirin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma yanzu saboda agrar iktisadiyya ba a yi saboda za a biya kudin karin kudin hema kenan su kuma hukumar alhazai sun riga sun anshi kudaden mutane ba sa biyan kudin kwana uku ta yiwu kudin kwana uku ake sakawa a cikin kudin ake hajjin ko kwana biyu ne oho su dai biyu suke biya don akwai waɗanda suke gwada za su jira idan ka fita jifa na rana ta biyu kafin ka dawo zaka tarar da an da hima ina san wanda suka gwada haka wai su za su yi ta akhiri za su bi sunna ko ashe sun fi su iya lalata su waɗancan kafin su dawo daga jamarat din su dawo tunda inda 'yan Najeriya suke daga jamarat zuwa inda 'yan Najeriya suke kilomita 6 ne yayi nan da flyover wani flyover sai ka kusa kaiwa zabi ya wuce ko in ka je ka dawo fa zaka ji kafa ka inda ka san an sa ta a ruwan dumi mai zafi haka tana wani munas haka saboda tsabar tafiya dan in ka je ka dawo kilomita 12 kenan to and fro kuma da kafa yake zuwa wallahi in ka dawo sai wani sai dai kawai kaga ya mimmiki haka inda ka san yayi hatsari to kafin ku dawo dan in ku fita kafin ku dawo ma lokaci ya kure ko sai ku zo ku tarar sun nada hemar gaba daya in ma baka da kan gado baka iya gane ina ne ma inda hemar ku take in ka ba kayanka duk su watsa da su a bola da haka zaka ga galibai alhazan da suka san abin da suke yi ko kuma wanda suke da experience akan abin ba sa barin ma kayansu ba kuma sa daura niyyar ta'ajjili galibi ire-iren mu ne usare masu zafin kai da kokarin dole sai an bi sunna su ne suke sa ransu ma za su yi wannan to duk da haka amma zaka iya shine sai ka samu wurin kwana daban domin akwai masu kwana din kuma zaka iya kwana kai ta'ajjili sai ka iso su a Makka dan karin lada ne saboda an zo Makka ma rasa abin da za yi aiki galibi za a zo ne kawai a yi ta zama a bakin gida ana fira da tukari ana cin wannan jagwalgwalar abincin da suke yi wanda ma hukumar Saudiya bata ba da dama a ci shi ba na abdakin su bata yadda a ci wannan abincin ba a wurin su wannan abincin is poisonous it's not hygienic enough for consumption bai halasta a ci shi ba a kasan Makka wannan tuwon tukari da dankali da suke dafawa suke soyawa mu kuma saboda mu tukari ne mun fi san shi ya fi arha ya fi shaf shaf ga yana kofar gidanku don kace zaka ci mai kyan sai ka kashe riyal 20 a plate din abinci wannan kuma riyal 2 riyal 3 yayi tsada riyal 5 da dole ka ba arha riyal ɗinka nawa ne gaba daya riyal 20 jama'a zuwa 25 a 130 120 nawa ne sai ka ji ka ci wajen 4000 fa Allah sai ka ci abincin naira 3500 lokaci guda wanda kaga anan ta ishe kan mako kana kashewa mako guda zaka kana kashe ta kullun ka kashe 500 ba shine kwana bakwai ba to kuma babu wanda zai baka babu sana'a da zaka yi ka samu sannan baka sanar da zaka taho ba to kaga duk wannan zai tirsa maka ka tirsa su zuwa ga cin abincin tukari ko kuma masu dabara sai a je a siyo kayayyakin abinci a dinga dafawa musamman kun je da mata to wannan yafi sai ku je ku samu abubuwan abinci dama daga nan kun tafi da magi da gishiri da daddawa da sauransu sai ku taya abincinku ku samu garin masara garin fulawa kuna ci wallahi akwai wahala jama'a sai ka ga mutum har ya dinga jin kamar shi munafiki ne ka wayi gari baka kaunar garin gari mai albarka mai alkhairi amma saboda kana da cikin kuncin talauci da damuwa kuma kai ka san ba na kasashe ne kai ko almajiri ko miskini ba yanayi ne saka aka sai kai ta fatan gara ka dawo gida cikin mutuncin ka da karamaka to a lokacin zaka dinga jin to anya ko bana kyamar wannan wajen kyabar da a shar'ance ba ta halasta ba ba kyama ce ta ainihin wato haramci ba ittirar ne da hukuma da zai take saka mutane a ciki Allah ubangiji ya gyara mana hukuma al'azamu malam ya ci gaba da cewa wa amila kullu fi'lin ala hida sai zama yana yin kowane aiki ala hida daban-daban wa tarjihun rabi'u ashar ga kuma wani tarjihin ya ci gaba da karawa da yanzu an kai na 14 jama'a yace wa huwa annan nusuka allazi ishtamala ala shauqi ala sauqil hadi afdalu bila raibin min nusukin khala'anil hadi cewa aikin haji wanda a cikin shi akwai koro hadaya daga wajen harami to babu shakka akan yafi falala akan aikin hajin da ba a koro hadaya ba aikin hajin da kwata-kwata babu hadaya a cikin shi amin idza qarana idan mutun yayi kirani wa fa idza qarana idan mutun yayi kirani kana hadiyuhu an kulli wahidin minan nuskai sai zama hadayar da yanka yanzu hadaya ce ta umara da hadaya ta aikin haji ma'ana aikin hajin da aka koro hadaya aka zo da ita aka yanka ko aka soke a cikin maharami yafi falala fiye da aikin haji ifradi wanda ba a koro hadaya yafi falala fiye da aikin haji tamattu'i wanda ba a koro hadaya ba kuma ba a siya aka yanka ba wato wanda zai tamattu'i sai yayi junuhi izuwa ga azumi ko amma la yajinukum fasiyamu salasati ayami fil haji wa sab'atin idza raja'tum wanda yayi haka to aikin shi bai kai cika kamar aikin wanda ya yanka ba yadda ka san wanda yayi sallar layya yaje idi ya dawo to ibada shi ta layya bata kai cikan wanda yayi idi ya dawo kuma ya yanka layya ba ma'ana wanda ya samu dabbal layya kuma yaje ya samu sallar idi yafi falala fiye da wanda sallar idi kawai yayi zika kawai ya zira ido kamar ya zo sulma kawai yana kallon mutane musamman yana da halin yin layya ina fata mun gane to dan haka wanda ya kira ni yankan nan da ya kwaya daya kamar yadda sa'ayin shi kwaya daya ya wakilci ibada biyu haka yankan nan kwaya daya ya wakilci ibada biyu dan kar mu manta ita ma umra ana zuwa da hadaya a yanka dan manzo Allah ya zo da hadaya a Hudaybiya ya yanka ta a inda ya cire haramin shi a wajen gari sai ce falam yakhlu nusukhun minhuma an hadin sai zama umarar da aikin hajin dukkanin su basu tsaraitu daga hadaya ba walihaza dan haka ne wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musaqal hadiya an yuhilla bil hajji wal umrati ma'an manzo Allah ya umarci duk wani wanda ya zo da hadaya cewa ya ainihin wato yi tahalluli ya furta aikin haji da umara gaba daya wa ashara ila zalika yayi ishara zuwa ga haka fil muttafaqi alaihi min hadithil bara'i bi qawlihi inni suqtul hadaya wa qarantu ya fada haka a cikin hadisin da aka ruwaito a cikin bukhari da muslim na ainihin bara'u dan azib da yace manzon Allah ya ce ni na koro hadaya dan haka kirani zan yi za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba a karatu na gaba waɗanda suke da wannan littafi na hajjatun nabi na malam muhammad nasiruddin albani sai su zo da shi insha Allah idan muka je wata gaba kaɗan za mu karanta wasu maganganu da ya yi a cikin muqaddima da ya yi ma wannan sabon bugu na al-maktabul islami ko da ke duk cikin dukkanin bugu ma suna da wannan muqaddima mukaddima da yace asali ta farko za mu karanta insha Allah daga littafin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.